Shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya kaddamar da gidan tarihi domin yawon bude ido. Gidan tarihi yana tsakiyar birnin Accra. A wannan filin shugaban kasar Ghana na farko Dr. Kwame Nkrumah ya sanarwa al'umma cewa ya karbi wa kasar yanci a shekarar 1957. Daga nan aka sama filin suna Kwame Nkrumah Memorial Park wanda ya sa ya zama ɗaya daga cikin wurare goma da aka fi ziyarta a kowace shekara a fadin kasar Ghana. Shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo yayin bayani ya ce:
"Million CD modernized Kwame Nkrumah Memorial Park."
Gidan tarihin Dr. Kwame Nkrumah ya lakume CD miliyan 13 wajen sake gyara shi. Yana cikin tsare-tsaren gwamnati na maida wurin ya zama mafi kyawun wuraren yawon bude ido da abubuwan tarihi a yammacin Afirka. Duba ga yanda wannan zamani ke son ci gaban Afirka, dole ne wurin da aka binne Dr. Kwame Nkrumah ya zama wurin tarihi da yawon bude ido saboda gudunmuwar da ya bayar wajen yantar da Afirka daga mulkin mallaka da sauransu. Gidan tarihi na Kwame Nkrumah wadda ke jan hankalin mutane 90,000 a duk shekara kafin gyara shi, yanzu ana sa ran zai jawo masu yawon bude ido sama da miliyan 1 a duk
shekara.
Taron bude gidan tarihi ya samu halartar daraktan bankin duniya da ministan kudi, ciki har da ƴar Kwame Nkrumah Samia Nkrumah, inda ta ce:
"The future of Africans is in unity."
Makomar Afirka tana cikin haɗin kai, don haka wannan wuri ne na haɗin kai, na zaman lafiya fiya da ƙarfi, da kuma abin alfahari, da kuma nuna ƙarfin baƙar fata. Na san muna tare da 'yan Afirka daga sassa daban-daban na duniya, kuma suna ciki da aka aiwatar da wannan aikin, kuma na yi farin ciki da cewa suna nan tare da mu a wannan taro. Ministan kula da harkokin yawon bude ido da fasaha da al'adu a Ghana, Dr. Ibrahim Muhammad Awal, ya ce fatan su jawo hankalin duk duniya da wannan matakin nasu.
Muna so mu ga duniya kaman yanzu mun bude Kwame Nkrumah Park. Muna so ko duka and then so batun African unity da tourism. Eko kare ko kana America, kana Europe, kana Nigeria, kana Ghana, ko kare ka zo parkin ga. The park yana ba mu African heritage. Muna so mu Ghana number 1,000 destination in Africa. So park nga munyenganga muny about 4 other museums. Who's also getting the Africa fire in times of independence. Who getting the Ghana and the Sagas Munara forts and castles. Colonial time now 75% forts and castles are used in Duke and Ghana. So forts and castles, heritage, ga animals, ga mutane, communicate fine.
Mala Hamza Attijani, masanin tattalin arziki, ya ce bayan harkar noma da manya-manyan kamfanoni a Ghana, na uku na abin da ke jawo kasar kudi shine harkar bude ido.
Harka na yawon bude ido dai ne daga cikin masu taimakawa wurin samfuran cikin gida da Ghana take da shi, wato gross domestic product. Wannan kuwa kididiga ta nuna mana idan aka fidda harka na noma sa'annan manya-manyan kamfanoni, na uku ita ce harka na yawon bude ido. To ina jin wannan kuwa idan gwamnati ta maida hankali za a iya samun makudan kudade wurin taimakawa lamari na tattalin arziki.
Hawa Abdulkarim Yonfani, muryar Amurka daga Accra, Ghana.